باقی میان کویا. Dan takarar shugabancin Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya zabo Dattijo Baba Ahmed daga Arewa maso yamma a matsayin mai mara masa baya. To sai dai wasu na ganin da lauje cikin nadi. A jihar Bauchi rashin bada kujerun zuwa aikin haji ya sa wasu 'yan majalisar dokoki yunkurin tsige shugaban majalisar. Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne dai dan takarar shugabancin Najeriya na jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya bayyana zabo Dr. Dattijo Baba Ahmed daga jihar Kaduna dake Arewa maso yamma a matsayin mai mara masa baya a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Peter Obi dai shine kadai dan takarar shugaban kasa da ya fito daga yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda 'yan kabilar Ibo suka dade suna fafutukar ganin an ba su shugabanci musamman a zaben mai zuwa. To sai dai wasu masu fashin baki kan lamuran siyasa a arewacin kasar na ganin tana kasa tana dabo, musamman la'akari da yadda suke zargin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya dage kan tallata waɗannan 'yan takara a Arewa. Sanannen dan fafutukar kare demokradiyya da yaki da cin hanci da rashawa Mahadi Shehu na daga cikin masu wannan ra'ayi.
Shikenan Hakim Babu Ahmed da Ango Abdullahi su ne suke wakiltar Arewa gaba daya? Wannan ba gaskiya bane ba. Arewa yawa gare ta, akwai dattawan Arewa Kiristoci, akwai Musulmi, akwai 'yan boko, duk 'yan Arewa ne, dukkan muna 'yan Arewa, dukkanin muna dattawan Arewa ne. In ma sun je sun yi wannan alkawarin ba da biyan mu ba, mutum biyu bai aran bakin mutane kusan miliyan 50 ya ci ya ci musu albasa, wannan ƙarya ce, wannan ganganci ne, wannan renin wayo ne. Obasanjo duk wanda ya san shi ba abin da ya kware shi wajen dasa fitina da dasisa ta tashin hankali. Kuma inda mutane suna da hankali, ya kamata mutanen Arewa wallahi a daina rena mana wayo haka nan. Misali, in aka farka aka ce Ango Abdullahi da Hakim suna tallar Obi, a fagidan Ango Abdullahi akwai ɗansa wanda shekaran jiya nan yana cikin wanda aka sako daga wajen 'yan bindiga da suka saci jirgi, suka saci tun a cikin jirgi. Ɗansa na cikinsa Sadiq Ango PDP ta tsaida shi a matsayin takara, yana ma daji saboda mutuncin wannan yaron da matsayinsa a idan mutane da karama mutane da yake. PDP zariya ta ba shi dan takarar majalisar tarayya ba ta da hamayya ba. Daya kenan. Na biyu, akwai dan uwan Hakim cikinsu daya wanda APC yake goya ma baya. Sannan yanzu an farka Hakim yana goya ma Obi baya, saboda ko shekarun ne na ga ya ce wai yayi zama da Obi zama na mutunci, mutane ba su fahimce shi bane ba, ya kamata a zauna da shi, mutumin kirki ne. Ita wannan sunanta Talla. To in banda renin wayo a cikin 'yan tsirarin mutane sun mai da mutane wawaye, suna cikin Abga, suna cikin PDP, suna cikin APC, shikenan duk inda ta faɗi sha. Sannan sai a ce wannan su ne tsiraran mutane masu wakiltar Arewa. Wannan ba gaskiya bane ba. Obasanjo so yake ya durmiye mutanen Arewa, shi abin da yake so tunda bai samu wannan tazarce ɗinsa ba, to sai yake komi sai ya gurɓata shi. Dama sun yare ya yi ma Arewa mummunan gagiɗi, ya kai Arewa gwiwa, yanzu yake kawo fitina a cikin ƙasa gaba ɗaya, ba APC ɗin ba, ba PDP ba, ba Abga ba.
To sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabannin hankorin ci gaban Arewa na Nasura Ashir Sharif ya musanta waɗannan zarge-zarge na Mahadi Shehu.
Cewa ana zargi cewar tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya zo ya gana da Professor Ango a gidansa da yake Zaria, inda wai yake cewa wai a inda yake faɗi cewar bayan Obasanjo barnan ya ji wani gu yana gaya mutanensa cewar ya zo yana neman haɗin kan Professor Ango da Tijjan Arewa. To kaga maganar da aka ce zargi, kuma maganar nan mitin ɗin da suka yi su biyu suka zauna suka haɗu suka yi mitin. Daga baya Dr. Hakim ya same su bayan sun ma gama mitin ɗinsu. Babu wanda Professor Ango ya discussin wannan maganar me suka yi da mitin da shi, banda shi Dr. Hakim. sannan kuma a bisa dai kalaman shi Mahdi Shehu yana cewa wani waje Obasanjo yaje Abuja yake fadar kalaman cewa ga abin da yake roƙo a gurin su. To in mutun ya zo ya tallan takara ba laifi bane, amma abin da nake so in tabbatar maka shine abin cewar abin da ya kawo Obasanjo gurin Professor Ango kenan ma ba shi bane, domin ni Professor Ango ya kira ni bana kasar ma yace na dawo na zo ya zauna ya gaya min duka kalaman da Obasanjo abubuwan da Obasanjo ya zo da su da shawarin da yake baya yake bayarwa. Kuma tsakanin Professor Ango da shi Olusegun Obasanjo mutane da sun saba haduwa su tattauna abin da ya shafi kasa. Sannan bisa wannan hirar da suka yi da shi a Rise Television inda suka dinga saka wasu hotuna, wannan hotuna wata wajen bakwai kenan da yin wannan meeting da Obasanjo da Professor Ango, wanda abin da ya janyo wannan meeting shine wata jarida ce ta kawo a bangar cewar shugaba Obasanjo yana cewa ya kamata a mutunta tsarin karba-karba a bawa mutanen kudu dama yanzu a ce zuwa su kawo shugaban kasa. Inda muka tashi muka je har Beku ta garin su tare da shi Professor Ango, kuma a gabana aka wannan meeting aka gama shi. Professor Ango ya ga masa ci da shi babu wanda zai hana mutanen Arewa takara a kowace jam'iyya. Yace domin me mu da kai mu muka kawo zone kuma kai ka amfani zone, kuma ku mutan kudu ku ka lalata zonen a 2011 lokacin da Allah ya ji kansa Umar Yar'Adua ya rasu da President Jonathan ya karasa teno Umar Yar'Adua kamata ya barwa mutanen Arewa su karasa shekara hudun su. Amma sai da kai aka hada aka goyi bayan Jonathan aka ce Jonathan ya ci gaba da shugabancin mulki, ya ci gaba da shugabancin kasa kuma ya ci gaba, yace to ina magana zone. Wannan shine muhimmin abin da ya tattauna wasu.
To wasu na ganin cewa idan aka yi la'akari da dangantakar da ke tsakanin shi Dakti Baba Ahmed da kuma Hakim Baba Ahmed wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta dattawan Arewa, wataƙila wannan zai iya taimaka musu su samu goyon baya da kuma haɗin kan Arewa domin su sami nasarar zaɓe mai zuwa.
A to da farko abin da zan shaida maka shine Dakti Baba Ahmed ba memba ne na ita kungiyar dattijan Arewa ba, bai taɓa shiga wani sha'ani na ita wannan kungiya ba. Dan uwan shi yana cikin ta kuma shine mai magana da yawu a wannan lokacin. To amma abinda zaka auna nan gurin shine Dakti yayi takarar sanata, ya taɓa yin sanata, yayi takarar gwamna a wannan lokacin, saboda haka mutum ne da ya mallaki hankalin kansa, yana da ikon ya ɗauki wa kansa matsayi a kowane irin sha'ani. Dan yana ya zama mataimaki kowa ya san ma a PDP yayi takararsa ta gwamna, aka zo aka yi consensus a Kaduna, sannan ya zo ya fitar daga PDP ya shiga wannan jam'iyya. Shi ko Dr. Hakim dan uwansa da yake tare da wannan kungiya ko ya san jam'iyyar da yake dan jam'iyyar PRP ne, kuma ko ya san 2011 ma shi Dr. Hakim yana takara a jam'iyyar APC, 2015 shi kuma Dakti yana takara a jam'iyyar PDP dai. Saboda haka dan uwa da kani sun samu dukkan jami'a ba wani abu ne za a kalle shi ko za a ce dole bi ra'ayin dan uwansa kuna wannan na ganin ba ma abin da za a kalla bane.
A wata keɓantacciyar zantawa da sashen Hausa na muryar Amurka, Dakti Baba Ahmed ya ce ya karɓi tayin marawa Peter Obi baya ne saboda ƙauna da kishin Arewa da yake yi.
Ba wanda aka zalunta a Najeriya da yafi dan Arewa. Nan Arewan ƙuryar can yamma, ƙuryar can gabas, bayan Allah akwai wanda ba su taɓa ganin gwamnati ba, wasu ma san meye gwamnati ba, sai dai suna ƙauyukansu suna jin ƙaran mota na wucewa. Gwamnati ba ta kai musu makaranta ba, ke ko ruwan sha ba ta kai musu ba, an je an ka kashe su a banza. Aka ce an yi mana maganin wannan annoban 2015, amma ku kanku kun ba da labarin cewa ɗan kwanaki da suka wuce ɗan wannan ƙungiyar sun je sun fasa gidan yari a nan Abuja. To kin ga ƙarya ne, ba a maganin su ba. Tambayar da kika yi mun ta yaya za mu shiga ko ina da ina, sai kika ƙara da cewa an cuci ana cuta Ibo. Ba su aka cuta ba, mutanenmu ne, kuma wanda ya yi alƙawarin zai samar da zaman lafiyan nan, bai samar da zaman lafiyan ba. Wallahi inda gwamnatin nan ta dajarta Arewa, ba haka za a bar jama'anmu ba. Ba sa iya zuwa gona, ba alƙawari ɗaya da aka cika musu. Aka karɓi kuɗin ɓarayi gwamnoni wanda ba a san ina suka yi arzikinsu ba, don aka gauraya suka hau gwamnati. Yau daga Abuja zuwa Kaduna ya gagara, jirgin ƙasan da wata gwamnati ta yi sun zo an bombin ɗin shi, ba a gyara ba. Wanda aka kwashe aka tafi da su, ba a fito da su ba. Za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a, idan kai yadda da jahilci da kidahumanci, to ka tsaya wai dole-dole sai ɗan ƙabilanka.
anan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Halima Abdulra'uf da Abdulwahab Muhammad. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.